qu'on a opté le rap, on garde nos yeux tradition avec le style, avec la danse de Dakar. On n'y jette pas de guerre, pas de téléphone, y'a ici la danse de Dakar. C'est pour des migrants qui n'ont qu'un mama dit. Tourana daka gakalo ya koma sam shaho ya kaugiwa. Mugani mushega, shiva bakata ya ranse matata na tarada shi, shiva bashi na tarada su. Mugani mushega, toni ya biya bashi, basho ya biya bashi, kuma kumbi ya bashi. Mugani mushega, ufambi kita kata kai, mukuma mana tarada kai, kekuma kata takarawa. Mugani mushega kai, upani gandari, hip hop ya sige makaria. Upani leushe, hip hop ya sige karegia. Upani abda, hip hop ya sige adwa.
Bagirin girimba tana kasa tana dabu bagirin girimba mamaki mu mona tashe ku ku zo mu daka mari bi surundu ka kan kan bon won bon komondo bon won bon komondo ka kan kan bon won bon komondo bon won bon komondo ka kan kan mamaki mu ni dilkiza haure goma sun zube tarana gilki ibiyar na reto
makinga
rab kamani ne kidi in cicira gaba gaba in daddatsa dalla dalla in kerari gaba wuya sama bonwon bon komando giri go yangate ni jera go dangira bibli go go follera zakai go go mitiyara wanene be sanda haka single go te barkatai album pa me go pasai wanene be sanda ana muna da rap hardcore muna da rap reggaeman muna da rap ragaman muna da rap R&B ha muna da rap solo man akwana an ka tashi kai shuru kawai kake ji kamar an shuka disa animator na kirari an gaje faso danje ba amma yi danje ba amma gashi da wasun bace wanene be sanda haka ina ne duka suka shiga kuma menene sanadiyya haka laihi namu ne artist ko laihi na gwamnati laihi namu na public
kai abun na san bincike
haba maza ku tashi mata ku kuma ku kama ku kama kuma mujimire ba ta yi wa akwance muta da namu bufuma irin na shekarun baya mu ci yahi ladewa
ba girin girin ba ta yi mai ne muke so ba girin girin ba tana kasa tana dabu ba girin girin ba mamaki mu muna tashe ku ku zo mu daka mari bi surundu gorwon bon komando gorwon bon komando kan 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 gorwon bon komando gorwon bon komando kan 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 kan
gani jar da arzikin galgashi ya iri iri kayan kidi daban-daban al'adu kala-kala in ga kunna radio ko ka kunna talbijin sai fara'a sai murna gashi zamani ya canza sai wa